Russian host na mariyal America a birnin Washington DC akan mitocin da deadline na 2041 ana kuma iya kama mu a birnin yanayi na jamhuriyar Niger a cikin Tiwe Africa akan mita 102.5 sauran FM sai kuma wasu station na zango da ana jamhuriyar Niger da suka da radio amfani sarauniya da kuma duniya a can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya kuma da yanzu zo a voahouse.com ko kuma station hausa.com ni Amina Bahari Auna zan gabatar da shirin. To jama'a kamar dai da kuka sani a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma maganar kenan. Sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da suke a zauren namu sannan kuma za mu gurshi filin kwallamar mu to jama'a sai ku kasa kunne ku saurara shirin yau da gobe mu za mu tattaki zuwa birnin Accra inda wakilin Sashen Hausa Hawwa Abdulkarim Pioneer ta halarci wani taron baje kolin kayan zamani na mata Hawwa Ugareki
tabbas hijabi ko kuma rufe dukkanin al'aura wajibi ne ga kowace mace musulma haka kuma sutura ko kayan sawa suna ɗaya daga cikin abin da ke sutura jikin dan adam a Ghana Hajiya Hadiza Balafaila shugaban Modest Fashion Show wato wadda ta saka taron baje kolin sutura ko kuma kayan sawa a Ghana inda ta tattara masu dinki daga sassa daban-daban domin su baje kolin kayan dinkin su ta hanyar sakawa ga masu iya tafiya ko masu ado wato models don nuna wa jama'a yadda aka zamanantar da dinki a yanzu da inda aiki ko kuma sana'ar dinki ya kai a duniya manufar taron shine a nuna wa musulmi musamman mata ko mace cewa za ta iya dinka dinkin da ranta ke so ba tare ta bayyana al'aurar jikinta ba yayin da muka tattauna da wasu da suka halarci taron su bayyana jin dadin su da kuma nuna inda za a yi gyara a cikin taron
sunana Murshida amma ana kira na Rafael
kinga shiri daban-daban ya kwantar miki da hankali ko ya ba ki shawara abinda aka yi
wallahi ya ba ni shawara sosai cause yanzu honestly muslim women muslim ladies muslim girls yanda muke dress fashion ya bari yanzu kowa na try na look modest ba classy fashion kowa na so ya look beautiful by yet modest with their beautiful hair care wadan sun yi shi sai ba wani ya yi shi da jab wani kuma ya yi shi yanda yake so duka at the end of the day it's still a finish so nice program nice show beautiful ladies alhamdulillah successful program too
kina ga wannan program yana taimaka mata su rage shigan banza da suke
sosai insha Allah don domin yanzu abin ga masu dunki most of them duka suna dunka designers na ladies nan na gwada musu yanda ya kamata su dunka rigan nan in a modest way but it looks classy at the end
na gwada kai gargadi da zaki wa matasa a kama sana'a hannu
sosai ma especially dinki wanda dai bai shi ga yayi in dai aiki an nune as mace ya kamata kai sana ya kamata kai sana
ya ku ya suna Hajiya Samina ya ku wannan taron da aka yi yau na shiga kaya dinki daban-daban ya ba ki sha'awa
wasu dai na da ban sha'awa wasu kuma akwai gyara sosai
kiki ya ki ba su kaman kashi nawa
percentage
specific percentage ya yi kyau
ya yi kyau
ya ba ki
sha'awa ya yi
ka samu wani zaki ki dinka
ya akwai wata guda da na duba ya Sakina clothing or something ya kayan saye mini kyau sosai
ya ga wannan ya taimaka ma rayuwar masu dinki da rayuwar matasa wurin aiki
inda aka gyara abin da kyau ya sai ma
to ni gargadi na ki bawa masu dinkin da matasan gaba da
in ana dinki a duba dinkin sosai a yi
a ya kamata a rufe jiki
sun sama akwai dinkin musulmai jewa da za ya yi
ewa
amma wanda muka gan yau dai jewa dai an rufe jiki amma yau akwai wani kuma da yato
sunana Bashira what fashion ga dai na zona ya bari na ga kaman
mu musulmai ba like a wuya mu shiri kaman dai da dai westness nan ke shiri nan ba tun da modest way mu ya mu shiri nice ne mu cover kai mu and we look elegant and it's not always kulum sa abaya kawe mu yam sa other things and we still look Islamically good and elegant.
Kina kallo irin wannan taron ya ci gaba da.
Yes, I think kaman ana yin wannan ya bari yaran mu su gain kan nin mu dake san kamau ba sai su expose kansu balle sanan su look beautiful ba. They can cover themselves so look beautiful and elegant and then so much am respect for covering themselves and they should always look different. Okay, fine. So gaskiya lade yanzu na gan shirin da wadansu suke yin nan dai it's modest and nice but some of them they are kamata su regulate wearing designers in that and somebody su san kaman like it's modern we are not supposed to expose any part of our body right na ga wani shirin ban san da kuma video su suna so so we are but they have to look at those things so that in everything you come out looking good and everything covered.
Young Chris na na Fatima Binta Zahra wannan ka fi sani mai suna shi da Young for me, sir.
Yes, I got Taro.
Taro, yes, fine. And then so far, I've been in the spent, Shini Kegani.
Where is she going, Mata? I think I'm going to go to the command. I'm going to go to the one and Taro. I'm going to go
to the one. One day, I want to go to the other. Yes, I'm going to go to the other.
Where is she going to go to the other? I'm going to go to the other.
So, ciao. Don't you know it's a lucrative business? No, I'm going to go to the other. Lose way, sir. One day soon, the prayer. Don't you know? One of the cutter and the taste. So go ahead and do it.
Baba le ku aje da Allah ya ci
mutuna na haji Allah bibi bibi.
Sala ya ce ga taro.
So na ga taro yayi kyau amma akwai gyara ci. Da akwai yau tun da an ce ya kamata komai za mu yi. Wada kamar eh musulunci ga inda yake tafiye da haraka.
Kina ganin an samu ci gaba nan gaba?
Eh an samu ci gaba amma akwai gyara.
Wannan zai yi kirkiwa matasa aiki.
Eh wanda ga yana kirkiro da matasa aikin yi. Amma gyaran da ke ya kamata mu gyara
kamar gyaran kinya kidan gwada mi da bi uku haka
eh na yan gwada miki saboda shiri in an ce hijab ya kamata tun bisan ta haka san ka ya kamata kai ne ka gyara shi kowa ya ganka ya ga ka wanga shirin musu zabin da kai sai
ka so 70
kenan da
to wani shawara zaki ba
shawaran dan bayan ai ba tare ba sabon shekaran Allah yawancin rai na so su yi takiya cikin haka za a ki
to irin wannan taro idan ana yi me yake kara matasa
yana tara da matasa kwazo saboda yanzu sun ga abin gida ba ko lokaci da su shirin waje ba kamar waiting abin ga like sun san kamar in zan wuri kaza ga irin shirin da ya kamata mu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wane ke magana
sunana Shamun Bako ina aiki da Alfidos Bike muna a wannan taro na Modest Fashion Show
ya kaga wannan taro a matsayin karamu musulmai shigan da ake cewa na musulmai ka gan shi anan
eh a kaso 70 cikin 100 zan yi ce an kyautata kuma an kamanta wato nuna sutura irin na musulmi hijabi sutura na dogon riga wanda zai mamaye jiki baki daya an kamanta na san tafiya ake na matasa dole nan gaba akwai wasu abubuwa da mun bukaci ban gyara saboda abu yayi ya kuma kara kyau
kuma wanne wanne zaka yi ka ambata mun abubuwan da kake nuna so a gyara ka
eh da dama kika duba irin fashion wato masu dinkin ko wadanda suka kawata wadannan suturori kai wasu da yake san fito suke irin baje kolin su a jiki sun daya dan kama su haka so wannan muke san nan gaba masu kula da wannan shirin sai su duba daidai amma banda wannan wallahi kaso 70 wanda dahira wanda suka fito suka zo suka baje kolin kayan da suturan wallahi kin ga su babban riga ne ba ki ganin ba ma da lalle sarai ba ki ganin ya mace halittar mace ba a gani dai baki su haka ba sai sa wannan ya burge ni sosai ba
da shi kuma bai ka gani ba ka sha'awa
ba ne ba ni sha'awa shine an fito an zo an mara mu wannan al'amarin bayan kin san kasar Ghana na alfari da zamantakewa mai kyau ana alfari da irin zama na musulmi da krista zaman lafiya babu sauran ra'ayi da sauran shi sai bar wannan taron ya har mashi kin ga da dama matasa na musulmi suka zo kuma mara wannan al'amarin bayan domin kauce wa ire-iren shatara da shiga da ake wanda ba shi da kawo kuma bai daidai da addini ba in ka ce sai wannan fitara me kake son ai to ire iren wannan taro zai fada kolin wadannan wato sutururi ya bari masu irin wadannan fitara ko shiri na banza su daina su koma kan turba
wurin samar da aiki
a wancan shekarar ina nan da dama wadanda suka yi bold baje kolin a dinkin su ko fitara su samu ayyuka an gano inda suke aiki ana kai musu dinki suna samun kuɗi kuma da dama wadanda yake jillalai ne
wato shi ba mai shi ba tailor bane shi ma bai dinki ban bai da amma yakan iya karba daga wani gurin yazo ya bai bai masu sakawa mun ga wadannan duk an yi su da sauran shi sa abu ne wanda yake miki ganin ya burge kuma yana so kuma yana taimaka sosai kuma da dama an samu kasuwanci an samu sana'o'i
manyan telali wato shahararrun masu dinki a Ghana da suka hada da Zaki and Clothing Catwalk by Tima Sakina Traore da dai makamantansu duk sun baje kolin dinkin su daga cikin abinda suka bayyana mana shine irin ci gaba da suka samu dalilin yin hakan
assalamu alaikum ya sunan
surana Hawa ko brand name na Catwalk by Tima
wannan abin wani ci gaba zai kama aiki
oh na fara dinkin da kaman ni da ita bundling this thing da na shi kaman 4 years ke ga wita is the fourth edition
amma da ta fara dinki shekara na
oh da na fara dinki I say exactly 4 years the same year I started the same year me da ita muka fara aiki
wani ci gaba zai kama matasa
matasa ni da kan gade na ga na samu more mutane da suka tsanni cikin aikin more mutane kuma kaman yaran da suke tasowa da suke nema koyi aikin hannu and all that la suna zuwa na koyam like that tun da na fara da shown that like showcasing my stuff
mu zo bakin dinki da wuke gani wannan zamani daga kun zamanin sabbi suna ganin zai tsaya nan gane kare ko duniya duka
yanzu da duniya duka kowa na yin modesty like expose
gidan mu ya take
ya take yanzu mu kan ba su yanda ke sar bude jikin nan ita even though all part of the kowa ya take yana rufe jiki even though hannun ba suna sa kayan musulmanmu mu su yi kyau cike shi ne yanzu an sa bude ido cikin doing that all that is that
kuma kuna gani wannan ci gaba ne ya zo ma masu dinki ko kuma kin san da dinki ne kai haka ba a ga dinki ya kai nan
eh gaskiya da ta ci gaba ya zo ma masu dinki yanda nace kamar exposure ya zo ciki ya zo an waye an gane kiga wani mai lady ne dinki wani na zalle da ya ga abin da wani irin dan wani shi dinki yayi so ya koyi wani su habubuwa inda yana relax ne dole ta shi
sannan akwai wanda ke
shawon dinki all that ne sai ta exposure na ciki da yawa
ya kike ganin wannan aiki dinki zan zuwa gaba
insha Allah da nan dai da zuwa mun fara ga masu yanzu ba ma ba ma gaba because 2 years mai zai fiyaka don shi shekara biyar baya ba haka bane dashi kuma yanzu kuma zuwa gaba kuma ka duba kuma mun kuma mu waye kuma mu
wani kira zaki wa matasa da suke gida kansu mai da hankali su kan aikin hannu su musamman yaran da suke koyar dinki
gaskiya dinki dai inda kana gida kana ni baki yanzu dinki ba wanda mu wanda ba su da ilimi kawai ake sa dinki a cewa da mutum da ba shi da ilimi ke dinki yanzu mun samu mutane da yawa da suka yi university su kare aiki su ma dinki ne an gama university aiki su duka dinki ne kida kuma suna samun amfani shi suna cin kuɗi ciki to albarka na ciki idan kana gida kana neman aiki dinki I can recommend dinki ka zuba da like designing it's one of the best aiki da zaka yi to exposure na ciki kida akwai fahimta da ilimi ba ka da ilimi na ganin ma kamar ba ka da ilimi ba ba ka kai ma dinki because ilimi ne to ilimi ne dinki dinki ba ka da ake to ba ka da ilimi kake dinki kariya ne ilimi ne do gaggama abubuwa suka samu wani abu ne sai kana da fahimta to alhamdulillah na ga mutane an cika an zo komai yayi kyau gode Allah da muka fara bismillah muka fara da alhamdulillah
Thank you.
sai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban bayanan da Hawwa ta shirya mana.
Za ku ya hajjar da ne ka san wani abu kike ganin zai taimaka wa rayuwar matasa cikin wannan abu da. To sana'an dunki dai sana'a ne don ku kai ka girma ga kan lokaci kina zaure cikin dakin ki ma ke yake dunki da girma ki ke yake dunki. Kika duka wani a baya kin ci shi dai ka sana'a hannu ne bai zuwa ba amma sana'an dunki kuma tun kakan kakaje mu duka an ga wani zan yanzu ga miji rigan sallah. Sai ka sana'a ne da in aka aka propagate shi cikin community nan dai tafiya ko dai gyara community. Ta ana ganin me ki duka bai shi sai bai su ba eh kin ga yaro bai kokari su sai a ce to a tura sa dinki to kina ga wannan taron da aka yi yau zai tashi wannan kwanai kwa fa zin ne ke sai ga dibe dinki ne I'm a fashion designer kuma na da degree from the university sai ba wannan da bi ga kuma dinki ba kowa ke yayi ba to yana kana need kwakwalwan ka yayi aiki kai creative for you to be able to kai dinki ba abin da daga ka tashi ka ji just like that bane ce sa wannan sport na makaman na zamanin da ne ba yanzu ba yanzu dai an gane an waye an bari to me nake fari game da taron gabaki ne da aka yi oh na ji dadi sosai especially your one ga sai ga ta like she nailed it for me collection that was exquisite and
Basically, Muslimi ya fita da bata rufe jikin ta ba in order ka zama very elegant kar ka rufe jikin ka and still stand out they think of whether jikin ka shike gwada kama ba no ke mace ba ne no it's not like that yafi yi rufe kyan kiki wanda duba riga na nasa kan ga it's very very everything is covered it's very beautiful you come out kina look very nice and elegant so that's what me brand design in our staff
da shekara nawa ka fara din
okay gaskiya ban koya din ki ba amma in ma nake koyan din ki sunan sakina traore sunan mana ne na doki na ba ta amma kamar mu duka ke gidan tana din ki gidan sasa ina gani drinking ta sasa kadan 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 shi na fara daga wata da secondary school ina zo da gidan sai ga ne kawai ah Nadia aiki yayi mini yau zo ki zama gwada miki ai sai je irin aikin da ta bani aikin gane
pleated
sai mun ah it's on the take duty for years I can and you know say so that was when in the that samu encouragement there still come on no I have to pick it up came out but nine magana for over 10 years yes but I now rebrand 2 years ago that was in 2020
10 years yeah kika ga kai yanzu haka
yanzu ni na fara so because you na dunki ma abiyoyi na da ni da kai na da just very few people ike dunki ma but yanzu na fara kamar ina so come out but I'm doing it gradually
so ya kike ganin dunki nan zuwa 5 years
dunki bai karewa ko kin zama so ko kin tariga kin zama jariri kin tariga middle age kin tariga so sa dunki bai karewa kuma wanda ya wuce shi zai komo wanda kuma kenan ga wata rana shi kuma zai komo shi sa ina need just ka zama creative in order to calm more sound that is it
kina gani ya ba matasa aiki da yawa
dunki har aiki hannu bai mutuwa dunki bai mutuwa
wani shawara zaki ba matasa da ke gida yanzu
ka zabi dunki yin gashi baka kai makanka kullu amma dunki ko da dare ka tashi kai ka dunki riga ka sa da sa kai kai makanka ko baka yi ma wani ba kai ma kai kai makanka wani ya gane ce ina so so marketing yana start from kada kanka
akwai gargadi da zaki
advice to mama young girls da ke zuwa it's not only about Snapchat it's not only about makeup kar kowa ya zama ya ce wai ina gira wani ya zai bani kai kai makanka haka daga fara kai kai makanka magana da ni dan Fadima
kar wani budurwa ta zama na
ta ce wai ina gira imma na ko baba na ko wani namiji ko
miji na kuma na tuka fara ambika amma baka fara ba ba din
shugaba kuma wanda ta sasa wannan taron baje kolin Hajiya Hadiza Balafaila ta bayyana manufarta da burin ta na gobe ga wannan taron
ya ku muna tare da ya ku kina tare da Hajiya Hadiza Balafaila ita ne wanda konce shugaban Ghana Mothers Fashion Week kuma ina kifi game da taron da aka yi aito taron da aka yi da shi dai muke farko mun gode ma Allah da muka yi muka so da shi muka yi lafiya muka kare lafiya abinda muke da ko kuma ne Allah ya sa kowa ya kai gida lafiya cikin kwanciyar hankali mun gode kuma gane na shekara hudu kenan da muka yi wannan show ta muna hope kamar insha Allah next year da mu 5 years anniversary mun samu mu yi wanda ya fi wa ina sama da kun ga kan da abin da aka yi wurin you know abin ban sha'awa mu try mu promote hijab mu try mu promote modest ba inda zaka ba ka ya tsaya mu maya sinka ba inda zaka zaka yi shirin mutunci a ce maka bai da kyau sai ta cikin dare ka ainihin manufan taron mene ne ta ainihin manufan taron nan shine muna so mu ga mutane cewa kai shiri amma ka kuma yi kyau rufe jikinka kai kyau ba shi ya cire jikin shi ke gwada kamar kana da kyau ba in ka rufe jikinka ma ka fi kyau sai kika duba dai ba an sa hijab an yi shiri mai kyau an zo abin ban sha'awa yasa wannan yana kuma kawo da designers wanda suke dinki muna da su da yawa cikin community
ya kike yake tattara masu design
so mun fara shi kamar kan da na ce shekara hudu ke ga na 40 yake ga sai ta muna yin social media muke post wannan so farko dai mun fara da wanda muka san su muka san suna kokari mun je wurin su ne muka same su su ka zo muna sai ta da next year na she muka samu muka post she muka samu wasu kuma sun zo kuma abin da ke da ma dadi da ban sha'awa ne shine ba musulmai mu kare ba ne designer muna samu ma ata arna to she shiga ne kama modest na ko kuma shiri mai kyau na ba na musulmai kare ba ne na kowa ne sai ta abin da muke manufan mu da muke yin show ga ke muna ganin wanda ya taimaka wa matasa su samu aiki so sai domin suka duba ibada suke ai as model ingane model sun nan kuma wannan ne ya kashe na so zama model baba na iyaye na sun fiya saboda inda na fito ingane sai ta mutane da yawa na mai suna zamanin cewa model nan ko an ce model dankan ne shi sha ko wani ba haka bane sai ta wangana gwada cewa ba haka bane kai kan model ne kana ya ka take ma designer picture ya sai kayan shi da shi sai ta designer da suka zonga akwai mutane da zasu kira mu suna so ni ne ne style da suka gani ko kuma wani daban sai ta is a way of I mean giving them revenue because suna samun kudi cikin wannan yana ne to matasa dai abin da ke musu ne mu ta shiri mai kyau shiri mai kyau ba shi ke gwadawa ka faru ka kyau yana ma barin kyau ka ya tashi kuma shin ga da muke yi ga muna ga yasan kowa muna kiran kowa ya zo in kana da wani shawara ne zaka ba mu in kana da wani gumba ko min da da ka san da ka yi ka kawo on board ka hot shunga muna maraba da kai hannun mu da yake a da ana kallon dinki wani abin da yariya mun ta kasa zuwa makaranta su sha ne tunda ta gama su ba sai ta kawo ba ko ta ci gaba a tura ta dinki so yanzu ya lamarin ya kai haka kinga ba dinki yan dinki ba su duka ya gwada kamar me shi ne zuwa su ba da yawa su da suka gane wurin sun yi university wasu ma har da master wannan mai gwada kamar ba su ya su designing ba designing na shi kuma akwai ma ainihin school din shi da ake zuwa so yaro yaya ya tashi amma kullum ina emphasize kan ba ko kuma ina karfafa kan cewa yaro a bari yayi abin da yake so yayi domin in kana da in kan aka bar ka kana yi abin da kake so wannan kana samun wani dadi wani jin dadi cikin ka shi ka yi abin ma da kyau kan da mutane ma za su zamani kama oh so kai wanga saboda ka san abin da ka fi son kai kuma in kana cikin aikin ya jima wannan aka ka sani okay so haka zan yi ko kuma gobe aka kamata ni sai ka samu abin da kake so
ya kike ga lokin ki gaba ki zai ka tance nan gaba zuwa kai ne
to dinki re ga shi nan muna ga shi daban daban dinki re yanzu ko wani star ya na baya na kasa na nene duka ama muna so mu gan kan mu international because mun samu ada tani suna reach out to us suna send by about show na duka duba kwa mun samu su tu awa wuri wa suna kira mu su ce mu na wow suna su show concept na yana musu feel kuma muna duba insha Allah muna magana a Nigeria and then Dubai insha Allah za mu show wuri kuma wanga kuma zai kai sunan Ghana da sunan community mu a wani wuri a san da zaman mu magana na karshe na gode ma kowa da zuwan show ga mun gode ma Allah mai lafiya
awu Abdul Karim Yopaniya mira Amurka daga nan birnin Accra Ghana. Aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin da kuma Julian Lavas Gresham da ta daidaita mana sauki kuma ta hada mana shirin baki ɗansa ni shi Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.